This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran. ‘Yan takarar kujerun majalisar wakilai da ta dattawan Amurka a jam'iyyar Democrat na ƙara nuna damuwa game da ƙorafin wasu masu kada kuri'a a kan batun cewa shekarun shugaba Joe Biden na iya shafar wasu ‘yan takara a lokacin zaɓe, musamman a jihohi da gundumomi inda masu zaɓe ke kusan kankan. A cikin makonni uku tun bayan takun Biden a muhawarar ‘yan takarar shugaban ƙasa ta farko da aka yi, ƙoƙarin shawo kan shugaban ɗan shekaru 81 a kan ya ajiye batun neman takararsa na ƙara bayyana a fili, yayin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ke nuna Biden na bin bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihohi da dama da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe. ‘Yan jam'iyyar suna ci gaba da bayyana damuwarsu a kan cewa yadda ya kasa taɓuka abin kirki a wurin muhawarar na iya yin mummunan tasiri ga ƙoƙarinsa na ci gaba da samun rinjaye a majalisar dattawa da kuma samun rinjaye a majalisar wakilai. Daga cikin masu bayyana damuwa a jam'iyyar shine John Tester daga jihar Montana, ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a jam'iyyar Democrat da masu kada kuri'a suka zaba a jihohin da galibi na 'yan Republican ne. A jiya Juma'a, kasashen duniya sun fuskanci katsewar intanet sakamakon wata manhaja da aka sabanta, lamarin da ya kawo cikas ga kamfanoni a fadin duniya a ranar, ciki har da kamfanonin jiragen sama, bankuna, kafofin watsa labarai da asibitoci. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar ta shafinsa na yanar gizo ta ce matsalar ta fara ne da yammacin ranar Alhamis, a lokacin da kokarin sauke wata manhaja ta kamfanin kare kutsen yanar gizo na CrowdStrike ya janyo matsaloli da yawa. Katsewar intanet ɗin ta sa an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama, akan dole wasu masu watsa shirye-shirye da kafofin yaɗa labarai suka dakatar da shirye-shiryensu, sannan mutane da yawa suka kasa shiga bankuna da cibiyoyin lafiya ta yanar gizo. Alison Bowles ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an soke yi wa mahaifinta ɗan shekara 73 tiyatar zuciya a garin Paducah da ke jihar Kentucky saboda katsewar intanet ɗin. Alison ta ce lallai faruwar lamarin ya sa mutum ya fahimci yadda ake dogaro ga fasaha da kuma yadda lamarin ke da ban tsoro. Haka zalika, katsewar intanet ɗin ta haddasa jinkiri wajen ƙetaro iyaka zuwa Amurka daga ƙasashe makwabta, wato Mexico da Canada. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar Bangladesh tare da bada umarnin tura dakarun soji domin tabbatar da zaman lafiya biyo bayan mummunar arangamar da aka kwashe kwanaki ana yi a kan rabon ayyukan gwamnati. Obaidul Qadir, babban sakataren jam'iyyar AL mai mulki, shine ya sanar da hakan, kuma sanarwar na zuwa ne bayan da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi harbi akan masu zanga-zanga a jiya Juma'a tare da haramta duk wani taro a babban birnin kasar. Kafafen yaɗa labarai sun ce an kashe mutane da dama. Qadir ya ce an tura sojoji wurin ne domin taimakawa gwamnatin farar hular kasar tabbatar da tsaro. Zanga-zangar, wacce aka fara makonni da suka gabata amma ta tsananta a cikin wannan makon, na zaman kalubale mafi girma ga Prime Minister Sheikh Hasina tun bayan da ta lashe zaɓe don wa'adin mulki karo na hudu a jere. A jiya Juma'a, gwamnan lardin South Kivu da ke gabashin Congo ya bada umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan haƙar ma'adinai da maido da zaman lafiya a yankin mai arzikin ma'adinai wanda ke fama da tashin hankali daga ƙungiyoyin 'yan bandaga. An dakatar da ayyukan haƙar ma'adinai har illa masha Allah saboda rudani da masu haƙar ma'adinai suka haddasa, a cewar gwamna John Jacques Perusi Siddiki a cikin wata sanarwa ba tare da ya bada ƙarin bayani ba. Sanarwar ta ce an ɗauki matakin ne da nufin dawo da oda a harkar haƙar ma'adinai a faɗin lardin, da kuma ba ma kare rayukan mutane kaɗai ba, har ma da wuraren da waɗannan ma'adinan suke. Sanarwar ta ƙara da cewa hukumomin yankin sun ba dukkan kamfanonin haƙar ma'adinai da 'yan kasuwa sa'o'i 77 su bar wuraren da ake haƙar ma'adinan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kallau malama Joyce da fatan.
Barka da rana.
Barka ka.
Barka da gumi. Wai barka da gumi. Ashe ce nake sakwata kada yake ake zafi.
Wallahi abinda kan ni ma nayi tsammani kenan, amma wannan lokacin na canza tunani malama Joyce. Don wannan zafin da ake wato na gane dai a wato Amurka komai ake yi da gaskiya ake yin shi.
Kai to amma wannan zafin na bana ma ai aka ce zafi ne na tarihi, duk duniya ana fama da shi.
Wai to Allah ko yayi mana sauki.
Ai na sanyin nan baka dariya.
Na'am.
Ka san nan dai kamar da ake cewa komai daukaci ake da muhimmanci, shi yasa kaga irin su kurege ka game da shi akan hanya. Sai inji Allah ya ji kan rai ladan ya ce wai sun san yanci har mai sai su rika yi maka tsayawa suna tattafa maka.
Wallahi wani kallon ka suke suna maka wani tafi su ne a lalle kurege.
Sai mai tsaya da kawo hunshi guda biyu ya ce wai shi ba ya san ba abin da zaka yi.
Wallahi lalle kurege ya samu yanci a America, gashi nan ko ina gwalo kawai yake wa mutane ko ina ga yi in kasashen mu ne haba
gada kuskuren ka.
Wallahi ya zama nama
ka ba kwancin lafiya a tukunyan wani.
Wallahi gaskiya ne.
Ai to shine na san yana a cikin wannan mugun zafin ko. Sai shekaran jiya aka yi labari a TV na gani.
Na'am.
Wani kare wata ta fita kamar za ta shiga shago sai ta bakkaranta a cikin mota, to da yake ana wannan mugun zafin
kai
ko dakika ɗaya ka fita ka san
kwarai kuwa
ko mai ka bari zai ta gayyara
kwarai kuwa.
To shikenan ta shiga da wata shiga da gudu ta shiga shago wata gudu ta shiga. To shikenan fa zafi ya damu kare. Yana ta kokari sai wani zai wuce sai ya ga kare.
To
yana ta kokarin yana ta wuji-wuji akan tagan. sai suka je suka fasa taga na sanyin nan aka fasa taga mota aka zaro kare kare ya ta gayyara sai da aka zuba mishi ruwa aka zo aka sa aka kai shi inda ake sanya irin dakunan sanya ya wurare da ake ko ina din nan da mutanen da ba su da gata
Allah sarki
aka je aka kai shi aka zo aka yi ta kokari aka murmur ya samu ya murmure
aka ce tura
to ai ka san ita wannan mai karan to Allah kadai ya san yadda za a yi da ita domin za a dauka ita ma kamar yadda ake cewa inda mutum ne a ce an keta hakin shi ko an ci to haka Allah kadai ya san yadda za a yi da ita domin so da mutum da dabba duk dai ake daukan su rai ne ka san akwai wani fitaccen mawaki da ya je prisoner saboda wai yayi wasan kare an yi ya abin karnuka yadda ake sa karnuka irin na wasa din nan to wai ya sa karnuka su suna irin wannan wasan nan to aka kai shi kara aka same shi da laifi sai da ya furta na shekara 2 da rabi saboda wasan karnuka cin mutuncin karnuka
to Allah ya kyauta
to da san yana abubuwa sun fara a nan Amurka me ya dauki hankalinka
eto gaskiya abin da ya dauki hankali na malama Grace shine abin da ya dauki hankalin kowa ma musamman mu ma'aikatan da ke nemo abubuwan da na faru muna ga yawa mutane wato sha'anin siyasa Amurka da ke daukan wani sabon salo inda duk da yake ba wannan ne karo na farko ba akai yunkuri na harbin dan takar shugaban kasa na jam'iyyar Republican wato tsohon shugaba Donald Trump take ga wannan al'amari wato al'amari ne wanda kowa yayi tir da shi kama daga su ɗan Republican din har zuwa ga ɗan Democrat din ba ma kamar shi shugaban ƙasa Joe Biden wanda ya fito ƙarara ya nuna cewa gaskiya wannan irin al'amari bai da bagire a siyasa da kuma demokradiyyar Amurka
ani abin da ma ya burge ni a cikin wannan lamarin na sanyi ne kamar yadda kace kaga su Amurkawa in aka zo lokacin siyasa na sai kace duniya za ta sauko kamar in aka ga juna amma ana gama zabe ta dauke kamar daukewar ruwa to haka kuma suka zo suka haɗu a wannan lamari ba zaka ce ga dan wannan jam'iyya ba gawa zaka ce ga dan wannan jam'iyya ba aka zo su ana batun ƙasa ne su ce babu wannan baya cikin siyasa Amurka da haka din nan duk kowa ya fita ya Allah waje da wannan lamari to kaga wannan abun ya burge ni kwarai da gaske
na'am
mu ma haka Allah kuma ya bamu lafiya kasashen mu kuma ya sa demokradiya ta dore ba
gaskiya ne
to bare mu kamar yadda muka saba bare mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci yau na san yana abu namu
magana
za ta yi aure
a kware da gaske
yauwa yar mu za ta yi aure wato yar abokin aikin mu Sanishi Aibu Malumfashi ba
na'am gaskiya
ne wato shi iyalan shi Sanishi Aibu Malumfashin da na marigayi Dr. Aliyu malami yan doto to su ne za a daura ma ƴaƴansa aure da ita ƴar mu Zainab Sani Malumfashi da kuma angonta Ibrahim malami yan doto za a yi auren nan ne ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya nuna mana a masallacin Juma'a na Sultan Bello dake Kaduna za kuma a yi ne da karfe 1 na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba
gaskiya Allah amin sun ma'ani malama Grace wato kara tsufa kawai muke kin ga wanda yake aurar da ƴaƴayen shi akin ga yana kara tsufa
ana ma magana mai sha ruwa
to wallahi gaskiya ne to wannan ma wasu ƴaƴan mu ne malama Grace wato ƴaƴan abokiyar aikin mu tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Hajiya Aishatu mai ta Masule ita kuma yawwato ita kuma muna taya ta murna bisa ga auren ƴaƴanta da za a yi wato engineer Usman Bello mai ta Masule da amaryarsa Saudat Babayo Ibrahim wanda aka sani da Jamila sai kuma ƴar mu guda ita kuma Salma Bello mai ta Masule wanda ita kuma za a yi da angonta barista Ibrahim Umar Musa to duka waɗannan ne auren rakin za a daura su ne malama Grace yau din nan Asabar in Allah ya yarda a dauran auren na engineer Usman Bello shine za a yi da karfe 10:11 shi kuma za a yi shi ne a masallacin Al-Furqan dake Alu Avenue a Nasarawa jihar Kano. To ita kuma na Salma za a yi shi ne a nan masallacin Yola Madakin Kano dake wato kasuwar Kurmi a nan birnin Kano, shi kuma da karfe 10 na safe, tare da fatan Allah ya dayyaba kuma Allah ya ba su zaman lafiya.
Amin sun amin. To na san yana mu rashi muka yi a cikin a shekaran jiya.
Dama haka lamarin duniya yake.
Aka ana aure, ana aurarwa, ana haihuwa, ana kuma barin wannan duniya.
Gaskiya ne.
Ita wata yayar mu ta rasu a shekaran jiya, kamar yadda na faɗa bayan doguwar jinya, Ladi Banyami da aka fi sani da Mama Hawwa. Allah ya mata rasuwa bayan doguwar jinya, ta rasu a wani asibiti a birnin tarayya Abuja, amma a Bauchi take. To ita yar uwa ce ga babban yayarsu Louis ɗan Ladi, kannanta Professor Grace Jackton da Ibrahim Hussaini Idris Abauchi da Comfort Umbaru da take Kaduna. To za a yi jana'izar ta gobe Lahadi da karfe 10:11 na safe a majami'ar Ikwa da take Yelwa Tudu a Bauchi. To Allah ya sa ta huta, Allah ba dangi duka jimurin wannan rashi, Allah kuma ya kyautata namu karshen.
To amin malama Grace.
Wayo kaina mutuwari gace ba ta fita, kulla nafsan za'in qatil mauti ayar qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauci, rigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta.
To bari mu kafin mu koma mu cika alƙawarin nan da muka yi na sanyin na wannan bako, kamar yadda suke ji
a cikin wannan tattaunawar mu da Nazifi Asnani.
Yawwa, to kafin mu kai ga haka, bari mu a gurguje mu miƙa musada zumunci ko kamar yadda muka saba.
Kware kuwa.
Gaiso fata alheri da sada zumunci ga Aboyalo mai Karhuna da Haddabi mai kafinta mai Yama, sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Iliasu Yakubu Digawa, sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Haya Dano Azare, sai Isa Jika mai Saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba, sai Zaki su dangi Zomawa da Kabiru Abubakar Buliyanki, sai Rilwano Saidu Gayari da Ashiru Usman Sabuwa Garam da Nazifi Ibrahim Rugan Malan da kuma Umaru Makeri kasuwar Jega, da fatar an tashi lafiya.
To amin sun mu amin malama Grace. Bari kuma mu karasa gaishe-gaishen namu a takaice zuwa gaba. Bawo mai tiki toro da Alhaji Idi mai lambu kogin sallah da Haruna Bibi Wai da shugaba Ahmadu Tela Toro da Shehu mai kifin miya da malam malam mai zanen hula gololo da kuma Isa Jika mai saje da kuma Ahmadu manaja Bauchi, sai mu da Siru Muhammad Tabawa Balewa da Muntaka Abdul Hadi Dabo, sai kuma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala birnin Kebbi da Haruna Muhammad Katsina da Usman Manika mai ruwarwar funtuwa da Falalu Dallabi Mahuta da Honorable Alhaji Shafi'u Madawake Inonu da malam dan Juma Katsina mai jaridar Katsina Times da kuma Hajiya Yar Abu, wato Hajiya Abu Yar Fulani da ke gidan sarkin Katsina, sai Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya da kuma Hajiya Sa'adatu Kasim Abubakar Iya, da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya.
Thank you.
na sanyin na ga bakon da muka ba zan ce mun raka ba
a ba mun raka shi ba na'am a bari mu yanzu ko mu sada ku da baraka bashin domin ta kawo wato cikon bashin da ake bin mu na tattaunawa da mawaki kuma wato mai shirya fina-finai kuma jarumi ma wasu lokuta a masana'antar fina-finan Kannywood ta Hausa kenan wato na Zifi Asnani
in gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ka gaskiya kirkira ne kawai zan yi kirkiri duk macen da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu a kanta gaskiya kirkira ce eh kamar yadda na faɗa ni ni ne nake shiryawa za ki ga ko da duk wanda ya san Nazif Asnani ya san a kamfanin Sera Movies din dai zai yi production zaka taran ni ne nake zama producer a ciki ko da ban zama kain da na in 100% ina cikin location ba so abubuwa da yawa da ni za a tattauna su so that zan ba da wannan gudunmuwar sannan kamar da kika faɗa akwai wani taki haka da yake tashi a cikin film din ma'ana soundtrack background score so yes ina daga cikin wanda suka yi wannan background score din na labari na wani wanda zaki ga ana labari na tun season 1 kenan labari na gaskiya ne wallahi tsakanin waka da film ni gaskiya ina son film abinda yasa nake son film ni ne kallon film ne gaskiya ina so in ga more especially wanda suke behind the camera abinda yasa nace behind the camera shine inda nake ganin zan iya takarawa gaskiya ya za a yi in ga ina tun kuda jarumi yana yin abinda ba zai iya ba in ce masa ikaza 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 amma inda kuma zaka dauko ni ka sani ni kuma ba zan iya ba to shi yasa nake son film gaskiya ina son waka saboda waka tana yin wata hanya ce da muka dauke ta wanda zan iya aikawa da sako na kusa ko na nesa gaskiya tana yin abu wanda naga cewa ya kamata ka ji ko ka sani to ina jin in na fada a cikin waki sai in ji kawai koda zaka ce baka ji ba to wani na kusa da kai zai ji sai dai in ba a yi niyyar ka ji din ba idan aka ce in fadi me nake yi bayan profession din da nake wanda nake jin dadi yes definitely ina jin dadi in na gani na gama shooting film ko kuma na gama waka ina jin dadi to in ka dauke wannan gaskiya abin da yake dabe min kewa in ji dadi shine sport ina yin ball ina yin table tennis wannan gaskiya in naje nayi su ina jin dadi sosai ba wannan ba ina jin dadi
tsakanin ball da table tennis wane ka fi so
ai gaskiya ina so but gaskiya zan iya cewa na fi son table tennis saboda table tennis gaskiya kamar na dan fi jin dadin yin ta tunda abu ne wanda kake yi kai kadai shi kuma table ball kana yi ne da mutane da yawa so table tennis gaskiya na fi son shi akan ball
ba a cikin wakokin ka na san kai da yawa kana da diga nawa ne ko ce ce baka da miyar
a cikin wakoki na nayi waka ita waka abin da yasa ta amsa sunan ta waka duk waka koya kai ta sunan ta waka so wannan yana hana ni in iya ididdige wakoki na because nayi waka ta siyasa nayi waka ta film nayi waka ta ra'ayi wannan na ganin dama na waka kuma ta aure so in nace zan lissafa adadin wayannan to zaka tarar da wakokin haka so ana samun dama ne a iya irga wakokin da suke na ra'ayi ko na film so wannan yakan dan hana ni in ce kaza wakoki na na san dai album su ina gaba daya ba su fi guda bakwai ba kuma bana yin waka kaga ta fi tara takwas a cikin album din so wannan nakan iya kididdiga su bakan damiya a cikin wakoki na mutane sun fi sani na da wakar da na yi ta fil azal soyayya in zaka so dan uwan ka so wasu suna yawan cewa ita ce bakan damiya ta to ina amsawa da ina tafiya da ita ce bakan damiya ta
to malama ga kin ji yadda tafiya kowa wato da yadda yake tafiya har
kowa da sana'a da take
karbe
kowa da sana'a da take karbe shi
kwarai da gaske
to na san yana yau kai ne kace kai mana tsaraba
ai to lalle tsarabar da zan yi malama Grace wato ta wasu wato labarai ne da naji wato masu ban mamaki dan ba na ban dariya bane wadannan wato na ban al'ajabi ne
gaske ne ko kuma na gaske ne
malama Grace na gaske ne ba ba na ki ba dariya ba na dariya bane ba wato cewa an ce wato ina na gani ne wani malami yana fada numbarin wa'azi ma yake fada wai wani ne wai aka samu wani yaro matashi a nan birnin Kano malama Grace wai aka ce duk abinda na'am akwai ko nawa yana iya tura maka ta waya a matsayin kudin kiran waya kudin katin kiran waya lambobi kawai zai yi amfani da su kawai sai ya tura maka to ana ce ko wata kila wannan kamfanin ne suka gano sai suka kai shi kara wurin yan sanda aka yi bincike kuma aka gano shi sai aka kama shi da aka kama shi aka ce sai shi ya shugaban yan sanda yake ce mai kai an ce ga abin da kake gaskiya ne kana yi sai ce wallahi kake gaskiya ne ina yi to ya kake ce
kawai shi ba sai yadda basira kawai
basira ce kai ko ba wai yake yana saidawa ba malama Grace ba wai cuta yake yana saidawa ba a kawai mutane yake yi ba mutane kawai lambobi tunda ke san harkan na'urorin nan na zamani ke san lambobi ne kawai daga 0 zuwa 9 su ne komai duk abin duk da computer duk komai da ke gani duka wannan abin da
yake kira na duniya na duk
iyakansu kenan su yake kira binary ko binary code waɗannan abubuwan duka da komai to wai da su kawai yake sai ci kuma dan kade ko kana so bari in gwada maka yanzu in kana so sai a samu aka ce yayi mishi na dubban nairori fa na dubban naira
iko Allah shi kenan shi ba ruwa
sai aka ce sai aka ce to lalle sai aka koma sai shi shugaban yace ina kamfanin ci to ku to a koma a zauna ce wurin shawara yace kun ga wannan mutumin wanga yaro ce ni ina ganin gaskiya ina ba ku shawara ba shari'a za ku yi da shi ba don ko kun shari'a ba abinda za ku gane wa don ba abinda an gare shi wanda zai maida muku ko kuma wani abu da abin nan sannan ko an rabu da shi kuma zai ci gaba da yi ne kuma ya ci gaba don haka ku je ku sasanta tsakanin ku da shi ku samu kila yana yi wa yayi muku amfani ke gane
ai sasanta ai ko da na haka ai da na haka ne ai sosai ai an yi haka a zahirin
lalle an ce shine ai sai shi malami ya kara ba da labarin a makamanci yace don inda America ne yace kiran shi za su yi sai su
ga ina a America an yi shi zahiri nace maka wani katan farao
wanda yake wanda shi
abin nan ya zama
aka ce abinda kawai yake shi zai yana iya cracking ne ya shiga asusun ajiyar banki na mutane sai ya ga wa yake da kudi waye bai da in yi ga wannan da dubu kaza da miliyan kaza sai ce a to wannan sun yi masa yawa bare dan rage sai ya zuwa ma wannan da bai da kokon sai ko sai mana ba ga a to
an da ce maka na ce ana haka akai sai FBI suka zo suka aka zo aka rika hukuma ta rika amfani da shi ana kama masu laifi
yawa
wannan abin na to ana inda haka ne da haka ne za a yi shi to Allah ya sa wannan ta zama mishi alheri kuma ya zama da taimako da za a rungume shi kamar yadda muka faɗa nan da ma kamfani ba har gwamnati da za ta amfani da wannan basira da Allah ya bashi wajen yin abin da zai taimaki kasa da kuma kawo ci gaba
na'am gaskiya ne
to Allah kuma haka ta zama a rayuwar shi gaskiya
amin
to na ga malama Juni na daga mu da Hadisu bin da ka tilas da jama'a burki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Just don't check from Tisha. It's white FK. My darling Khadija, ya kikene nasa dola via.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni shi Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya